A taron ta na ƙarshe a gidan kwadago da ke Abuja, ƙungiyar kwadagon NLC da ke samu haɗin kanta kamfanoni TUC ta ce ba gudu ba ja da baya kan wannan yajin aiki, har sai gwamnati ta janye tagwayen ƙarin farashin da ta yi. Shugaban ƙungiyar kwadagon Ayuba Wabba ya sha nana ta wahalar da ya ce ma'aikata kan shiga sakamakon ƙarin farashin fetur.
Shugaban ƙasa dole ne ko ya san halin da talakawa suke ciki. Talakawan da suka sha rana, suka sha ruwa, suka sha duka, suka zabe shi, ya kamata ya rike su, ba wayannan wanda suke kawo aƙida na bankin duniya da kuma hukumar lamani ta duniya su za a mara musu baya ba. A'a, ya rike talakawa.
Tuni wata ƙungiya mai mara wa janye tallafin fetur baya ta yi gangami a Abuja don gargadin sa kafar wando ɗaya da ƙungiyar kwadagon. Tana mai ba ma yadda za a dawo da tallafin na fetur.
If NLC they go to strike, we take them to court and thereafter if they come to the street we engage them.
Za mu kalubalanci ƴan kwadagon a kotu, kuma in sun fito kan titi za mu yi fito na fito da su, inji jagoran magoya bayan da suka yi taro a dandalin Unity. Gwamnatin baya ta Goodluck Jonathan ta PDP da ta nemi cire tallafin ko ƙara farashin man fetur ta samu kalubalen gaske a wajen shekara ta 2012, inda Latilas ta cigaba da bada tallafin a lokacin wannan gwamnati na yar adawa, inda jama'ar ta suka nuna lalle tallafin na da amfani kuma a bar shi. Duk da haka shugaba Buhari bai taba goyon bayan tallafin ba, dan a mahangarsa hakan wata hanya ce ta almundahana. Halima Kajuru, yar jam'iyyar adawa ce da ke nuna abinda tace alƙawarin zane kan ruwa na APC.
Mai ma an ce ma an cuci ƴan Najeriya tunda suke da mai in an ka. Kuka ma an yi an ce ƴan Najeriya suna sayan mai a 85 ko naira 50 ma bai fusa sayan mai ba, 20-20 za a sayar. To gashi abubuwan da muka gani. To mutane sun duba sun ga abin duk propaganda ne da roman kunne, kowa ya kai ya kuma kullun sai a dinga ai hakuri ai hakuri. An ce container ko tarago na jiragen ruwa zai sauka. Har yanzu dai taragon nan ba a sauke kayan shi ba har yanzu.
Dakatar da batun yajin aiki a kotu ba sabon abu bane, kuma bai taba hana kungiyar kwadago daukar matakin ta ba, duk da ma ana zargin ita kanta kwadagon da zama dillaliyar gwamnati wajen ƙara farashin fetur, tunda an ga yajin aiki bai taba sa an janye dukkan ƙarin da aka yi a baya ba. Wato ma'ana in za a ƙara naira 10 sai a ce naira 15 ne, a yi ta ciniki har a tsaya kan 10 sai a dawo aiki. Tsohon shugaban kungiyar kwadago Abdullahi Umar ya rantse da Allah cewa ba haka lamarin yake ba.
Na hau kan jirmi na kalubalanci kowaye a gwamnati ko a wajen gwamnati, amma zo an yi tuntuɓe ni an ce to ana son a kasassauta, ko kuma idan akwai wani da ya bani kwandala na ce ban yafe ba idan ba a tona ba.
Amma jama'a dai su ne alkalai. Nasiru Adamu Ali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.